Hey, you're feeling me, feeling me. I'm a super duper. Your voice is not America. Direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 24 ga watan Yulin shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, sama da mutum 100 sun mutu kana an kwashe wasu dubbai daga inda suke a jihar Maharashtra a cewar jami'an India bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afkawa yankin ya haddasa ambaliya da zaizayen kasa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin yana kan hanyarsa zuwa kudu maso gabashin nahiyar Asiya domin ya hada kai da kawayensu akan damuwar karuwar ayyukan soji da kasar China ke yi yayin da annobar duniya ta coronavirus ke ci gaba da raunata yankin. Kashi 45 cikin 100 na Amurkawa da ba a musu rigakafin COVID-19 ba sun ce ba su da bukata kana ba su da niyyar yin allurar rigakafin a cewar wani binciken jin ra'ayin jama'a.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ke saka ido kan harkokin tsaro a kasar ta fitar da rahoton yawan mutanen da aka kashe a watan Yuni, wasu 'yan Najeriya na cewa
barazana kamar da muka faɗa baya ba karama ba ce. Duk barazana za a kashe ɗan adam, a kwashe dukiyoyi, a ƙone dukiyoyi, wannan barazana ta da ita kuma a hakikanin gaskiya ana cikin wani ne. To abin da muke cewa shine policy ya canza.
A jamhuriyar Niger kuma ma'aikatar ilimin kasar ta sanar da take ranar zana jarabawar BAC. To ko me kungiyoyin malaman kasar ke cewa
sun kawo mana matsaloli da waɗanda mu ma da mun ka ji ba ya lalle ya cancanta a daga ranar BAC a kai ta gaba saboda in mu ma muna son in BAC yayi mu ce yayi.
Sannan muna tafa da rahoto kan hukuncin da wata kota a Najeriya ta yanke wasu 'yan fashin teku goma. Sannan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sama da mutane 100 sun mutu kana an kwashe wasu dubbai daga inda suke a jihar Maharashtra a cewar jami'an India bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afkawa yankin ya haddasa ambaliya da kuma zaizayen kasa. Prime Minister India Narendra Modi ya ce yayi matukan bakin ciki da rayuka da suka salwanta. Hukumomin India sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma dubo waɗanda suka tsira. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan saman zai ci gaba da zuba har wasu 'yan kwanaki nan gaba. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin yana kan hanyarsa zuwa kudu maso gabashin nahiyar Asiya domin hada kai da kawayensu akan karuwar ayyukan soji da China ke yi yayin da annobar duniya ta coronavirus ke ci gaba da raunata yankin. Wannan wata ziyara ce mai ma'ana, Austin yana faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi a cikin jirgi zuwa jihar Alaska kafin ziyararsa ta Asiya. Ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin, a don haka babbar manufa ita ce ƙarfafa dangantaka. A mako mai kamawa, Austin zai ziyarci ƙasashen Singapore da Vietnam da kuma Philippines. Wannan ita ce ziyarar farko da babban jami'in diplomasiyyar gwamnatin Biden zai kai a kudu maso gabashin Asiya, kana ziyara ta biyu da Austin zai kai a yankin Asia Pacific, wanda ya kwatanta a farkon mako da babban aikin soja mai muhimmanci ga ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kashi 45 cikin 100 na Amurkawa da ba a musu rigakafin COVID-19 ba sun ce ba su da bukata kana ba su da aniyar yin allurar rigakafin a cewar wani ƙuri'an jin ra'ayin jama'a. Wasu kashi 35 cikin 100 sun bayyana rashin tabbas kana suka ce ba su ra'ayin karɓar rigakafin a cewar binciken da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta Associated Press NOC. A hali da ake ciki kuma wasu kashi 3 a wannan binciken jin ra'ayin jama'ar sun ce lallai ne za su yi allurar, yayin da kashi 16 cikin 100 suka ce akwai yiwuwar su yi rigakafin. Daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka Rochelle Walensky a cikin wannan lokaci ta kira ƙaruwar cutar a Amurka da annobar rashin yin rigakafi saboda kusan duk waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu da coronavirus a cikin wannan lokaci ba su yi rigakafi ba.
An jima kaɗan Baba Yakubu. zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Wani kamfani mai zaman kansa Beacon Consulting da ke sa ido a harkar tsaro da yadda jami'an tsaro masu aikin leken asiri a Najeriya ke gudanar da ayyukansu ya bujuro da wani rahoto da ke nuna cewa a watan Yunin da ya gabata mutane 130 ne suka rasa ransu a sakamakon rashin tsaro a Najeriya. Wani abu da ya sa wasu suka shigar da gwamnatin tarayya ƙara a kotu, wasu 'yan majalisar ƙasar kuma na kira da a gaggauta magance al'amarin. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Rahoton ya yi bayani cewa jihohin Arewa maso yamma waɗanda suka haɗa da Zamfara, Kebbi, Katsina da jihar Neja su ne kan gaba a taɓarɓarewar rashin tsaron, inda aka rasa rayuka 1,031. A jihar Zamfara kaɗai an rasa mutane 275, a jihar Kebbi mutane 93, sannan jihar Neja mutane 91. Dr. Kabir Adamu shi ne shugaban wannan kamfani kuma wanda ya jagoranci binciken.
Rahoto da ke wallafawa a kowane wata yana cikin abubuwa da kamfanin ke gabatarwa wanda za su taimaka ma manajoji na tsaro a kamfaninnuka da kuma wurare na farar hula don su rage yadda matsalar tsaro a Najeriya yake shafar yadda ake gudanar da ayyuka, kuma matsalar tsaro yana hana yadda ake gudanar da kasuwanci da sauran batutuwa na yau da gobe.
To sai dai Sanata Hassan Nasiha German Gusau wanda yake wakiltar jihar Zamfara ta tsakiya a majalisar dattawa ya bayyana ra'ayinsa a game da harkar tsaron.
A barazana kamar da muka faɗa a baya ba karama bace. Duk barazana za a kashe ɗan adam, a kwashe dukiyoyi, a ƙone dukiyoyi, wannan barazana tur da ita kuma a haƙiƙanin gaskiya ana cikin wani yanayi. So abin da muke cewa shine policy ya canza. Maganar tsaro ya zama to shine babban ala a cikin Najeriya. Ba mu da buƙatar komai face sha'ani na tsaro.
Rahoton ya taɓo batutuwan tsaro a kudu maso kudu, kudu maso yamma, kudu maso gabas. Amma ga wani ɗan asalin jihar Adamawa, Alhaji Awal A. Uba, ya ce a kwanakin baya ya shigar da gwamnatin tarayya ƙara inda ya nemi a biya diyyar duk waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon rashin tsaro a ƙasar.
Ba mu da buri illa mu ga cewa waɗanda suka rasa rayukansu a biya iyalansu diyyan gawawwakin shine aikin gwamnati. Shi yasa ni na garzaya kotu na kai ƙaran gwamnatin tarayya domin ta tabbatar da cewa ta sauka daga kan mulki kuma ta biya diyan rayuka da property, ma'ana da dukiyoyin da aka yi asara a Najeriya, especially arewacin Najeriya.
Wannan rahoto ya bada shawarar cewa jami'an tsaro suna buƙatar sabbin dabaru da tsari da kuma haɗa kai a tsakaninsu wajen magance harkar tsaron. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeriya da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta sake kai hari akan mayakan kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida a Somalia. Ta kai hari ta biyu cikin kwanaki hudu da suka gabata, biyo bayan kusan watanni shida da aka kwashe lokacin da shugaba Joe Biden ya hau mulki. Hare-haren wanda rundunar sojin Amurka a Afirka ta AFRICOM ta kai ya nuna wani bangare ne na kokarin amfani da karfin sojin sama Amurka ga abin da aka bayyana a matsayin mummunar gwagwarmaya tsakanin sojojin Somalia da Al-Shabab a jihar Galmudug, yankin da aka auna a harin sama a ranar Talata. Sakataren yaɗa labarin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya faɗa wa muryar Amurka da sauran 'yan jarida da ke tafiya cikin jirgin sojan Amurka tare da sakataren tsaro Lord Austin cewa hare-haren da aka kai a ranar Juma'a an kai su ne da taimakon sojojin Somalia a kusa da ƙauyen Chekad. Ya ce an yi amfani da dokar da aka samar a shekarar 2001 wadda ta bayar da ikon yin amfani da ƙarfin soja. A ƙarshe, fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa jiya Juma'a cewa bata karaya ba game da sabbin takunkumai da China ta sanar akan wasu Amurkawa da dama, wanda ya zo kwanaki kaɗan bayan da Washington ta kaka bawa wasu jami'an ƙasar China guda 7 takunkumi akan abin da China ke yi a Hong Kong. Waɗannan takunkuman ba su karya mana gwiwa ba, za mu ci gaba da kasancewa masu jajircewa wajen aiwatar da dukkan takunkuman Amurka, in ji sakatariyar yaɗa labarai a fadar shugaban ƙasa Jim Saki a lokacin da take amsa tambayar muryar Amurka yayin tattaunawar labarai na fadar White House. Waɗannan matakai su ne misalai na baya-bayan nan kan yadda Beijing ke hukunta 'yan ƙasarta da kuma kamfanoni da ƙungiyoyin fararen hula a matsayin wata hanya ta aika saƙonnin siyasa da kuma ƙara yanayin lalacewar saka hannu jari na Jamhuriyar Mutanen China da hauhawar siyasa, inji Saki. Da safiyar jiya Juma'a ne China ta sanya takunkumi ga tsohon sakataren kasuwancin Amurka Wilbur Ross da wasu Amurkawa da dama waɗanda ke da hannu a cikin kamfanonin cinikayyar Amurka da batun 'yancin ɗan adam, biyu bayan takunkumin da Washington ta kakabawa mataimakan daraktoci 7 da kuma daraktan ofishin hulɗa da Hong Kong na Beijing.
To a gaida Baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumomin Jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar ɗage jarabawar ɗalibai da ke neman takardar shaidar kammala makarantun share fagen shiga jami'a da ya kamata a gudanar a ranar 27 ga watan Yuli zuwa ranar 4 ga watan Agusta. Bayan la'akari da wasu tarin matsaloli masu nasaba da tsare-tsare cikinsu har da rashin kuɗaɗe, wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira ofishinsa, ministan ilimi mai zurfi PhD Mahmudu Jibo ya bayyana cewa wasu matsalolin da suka shafi ayyukan tsare-tsare ne mafarin daga ranar soma rubuta wannan jarabawa daga 27 ga watan Yuli zuwa 4 ga watan Agusta.
Nous traînons 490 millions d'arriérés de frais de correction de 2020.
Ministan ya ce miliyan 490 na sefa ne malaman da suka yi aikin tantance ɗaliban da suka rubuta jarabawar BAC ta 2020 ke bin gwamnati bashinsu. Mafarin jinkirta jarabawar ta bana zuwa 4 ga watan Agusta da nufin samun isasshen lokacin hada hancin waɗannan kuɗaɗe, matakin da a dai ɓangare zai ba da damar warware matsalar wasu ɗaliban da suka ce sunayensu ba su fito ba a jerin waɗanda za su rubuta wannan jarabawa ta BAC, duk wanda cewa sun cika ka'ida, a yanda za a yi amfani da wannan dama don horar da wasu malaman makaranta dubarun amfani da kwamfutocin gudanar da wannan jarabawa, inji PhD Mahmudu Jibo.
Malheureusement, beaucoup de nos gens jusqu'à l'université n'ont jamais touché l'outil informatique.
A karkashin yarjejeniyar da ta cimma da kungiyoyin malamai, gwamnatin ta dauki alƙawarin biyan kashi 50 daga cikin 100 na bashin da ake binta a farkon makon gobe kafin ta biya cikon saura nan da ƙarshen watan gobe. To kome kungiyoyin malamai ke cewa Malam Isuwa Arzuka shine sakataren kungiyar malamai ta SNEN.
Sun kawo mana matsaloli da waɗanda mu ma da mun ka diba ya lalle ya cancanta a daga ranar baka a kai ta gaba. Saboda in mu ma muna son in baka yayi mu ce yayi, tunda in ya lalace mu ba mu mun ka tsara baka, dole mu zaka mu ce musu wallahi ko yi mana lalan tsari na baka, kuma mu dai ba mu gamsu ba. Don saboda wannan sun ka kawo mana shawara cewa dole sai an daga, babu yanda zamu yi. Tunda yau abinda ma shirye-shiryen ma na waɗanda a present the center ba yi shi ba. Don sun kai shi 4 ga wata na wanga August. Mu ba mu ga matsala ba. In dai za a yi shi yayi da kyau ba matsala. A shine mun ka ce lalle sai hito yayi jawabi. Yanzu insha Allah akwai takarda da zai doka alkawali. Shine zai doka alkawali bisa takarda cewa da waɗannan lokuta da ya bada na biya duka ba su suka na baka insha Allah yana cika alkawali.
Kimanin dalibai 82,115 ne ke shirin rubuta jarabawar BAC a bana. Adadin da ya zarta na bara mai yawan dalibai 72,763, abinda ke nuna an samu karuwar larurorin da suka dara na shekarar 2020. To amma a cewar ministan ilimi mai zurfi, tuni aka tanadi miliyan 573 na sefa domin biyan malaman da ke kula da jarabawar ta bana. Kuma a cewarsa, daga yanzu gwamnati ta sha alwashin biyan kowane malami kuɗaɗen allowance ɗinsa a kan lokaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, to daga batun jarabawa a jamhuriyar Nijar sai na shari'a a Najeriya. Wani abin da ake ganin babban nasara ne ga rundunar mayakan ruwan Najeriya. Wata kota ƙasar ta yanke wasu 'yan fashin teku 10 hukuncin ɗaurin shekaru 12 a gidan gyaran hali. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana.
Su dai waɗannan 'yan fashin teku guda 10 da aka samu da laifi dumu-dumu, wata babbar kotun tarayya ce ta tabbatar masu da laifin nasu na yin fashi da makami akan wani babban jirgin ruwa mai suna SV Harlem Fane 2. Da hakan ya sa kotun ta yanke masu zaman gidan wakafi na shekaru 12 tare da cinsu tare naira 250 kowannensu. Da yake zartas da hukuncin, mai shari'a Ayokun Lefaji na babbar kotun tarayya ya ce fashin teku fa babbar magana ce wanda hakan na sa kasar nan cikin kunya tare da tsurmar mata da mutunci, ba ga illa da hakan ke yi ga tattalin arzikin kasa. A don haka dole ne a yi shari'a ba sani ba sabo, domin hakan ya zama darasi ga wasu ma. Tuni dai rundunar sojojin ruwan Najeriya ta nuna gamsuwa da wannan hukunci, kamar yadda daraktan watsa labaranta Navy Komodo Suleiman Dahun ke bayyana min.
A matsayin mu na rundunar mayakan ruwan Najeriya, mun yi farin ciki sosai da wannan hukunci da aka yanke mawayan ɗan ta'adda guda 10 za su tafi yari shekara 12. Kuma babban hafsoshi na mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Abdul Jibril Gambo, yana ƙara ciddada ƙudurinsa na tabbatar da tsaro a bakin ruwan ƙasar nan Najeriya. Kuma wannan hukunci da aka yanke, muna fata zai zama ne wa sauran masu dafi a cikin ruwan ƙasar nan.
Barista Labaran Magaji shi ne lauya mai gabatar da kara.
This is kudos to our law and to also show that our institutions both the arresting and investigating.
Wannan hukunci ci gaba ne ga tsarin shari'ar Najeriya. Sannan ya nuna hukumomin tsaronmu da na shari'a na da ƙarfin tasirin gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Don jan burki ga duk mai siwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa.
To sabotage the economy of this country.
Barista Monday Mawa shine lawyer wadanda ake zargi.
But of course, like I said, my lord has in its infinite wisdom has done his own part.
Mai girma mai shari'a cikin irin hikimarsa da kuma ikonsa ya zartar da hukunci. Mun gode wa Allah, wannan kotu ce ta farko. Za mu ɗaukaka ƙara. Za mu ƙalubalanci wannan hukunci a kotun ɗaukaka ƙara a nan gaba.
We are going to test the judgment on appeal.
Da kotu wace fuska masana shari'a ke kallon wannan hukunci? Barista Yakubu Sale Bawa kwararre ne kan kundin tsarin mulkin Najeriya, kuma jigo a kungiyar lauyoyi ta Najeriya.
Mun ji daɗin wannan hukunci da aka yanke. Dole mu daga ma sojojinmu na ruwa, saboda su suka fara yin abin da ya dace na tabbatar da sun kama ko sun danke mutanen nan har suka kawo su gaban kuliya. Gashi yanzu haka an yanke masu hukunci har za su je gidan kaso su share shekaru 12. Abin da ya kamata wannan hukunci ya ma dukkan wannan Najeriya shine ya nisanta da aikata wani laifi irin wannan. Inda aka yi ba daidai ba, dole sojojinmu na ruwa, wato Nigerian Navy, kuma suke da haƙƙin tabbatar da duk wanda yake ta doka su kama shi a gurfanar da shi gaban kotu, kuma a yanke masa hukunci. Don haka mun ji daɗi, kuma muna ƙara kira ga su sojojinmu na ruwa, wato Nigerian Navy, su ƙara ƙaimi, su ƙara yin aiki yanda ya kamata. Muna masu murna domin abin da suka yi shi ya kawo dalilin da aka yi wannan hukunci, har da mutane da yawa za su zama da kuma sun ɗauki wani darasi ko sun yi koyi da cewa ya kamata kowa ya yi biye doka, ya kiyaye doka.
Tun dai lokacin da aka naɗa shi, babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awul Zubairu Gambo, na ci gaba da kai komo domin tabbatar da tsaro a ruwan kasar. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan hukunci zai yi domin kawo ƙarshen aika-aika a cikin ruwan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshe hira da mataimakin shugaban hukumar Road Safety ta ƙasa Jihar Adamawa, Deputy Co-Commander Alashehu, akan dalilin da yasa ake yawan asarar rayukan 'yan Najeriya ta hanyar hatsarin mota. Ba da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin hirar kai tsaye.
a watan daya na shekara 2021 mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum ɗaya ko biyu ko uku, hatsari guda 322 wanda kuma suka samu jikkata mun samu guda 759, sannan wayanda kuma babu ciwo sai dai ko ya taba mota da sauransu mun samu guda 134. So kaga in kai lissafin wayannan zaka samu cases din da aka samu na hatsari din, muna da cases 1,215. So mutanen da suka ji ciwo muna da mutane 3,869. So mutanen da suka mutu muna da 691. Wannan na Najeriya nake baka gaba daya, ka gane? So kaga total casualty da wanda ya ji ciwo da wanda ya rasu muna da mutane 4,560. So mutanen da suka faru a cikin hatsarin, da wanda motar su ta baci, da wanda suka ji ciwo, da wanda suka rasu, muna da mutane 8,641. So an sai in bar maka ka yi zama alƙalin kanka yanzu, wannan a watan ɗaya kenan a Najeriya gaba ɗaya. Ka gani wannan ya yi involve duk da nan Adamawa da sauransu, ya duk Najeriya yanzu abin da ya faru kenan. To yanzu idan muka buga lissafi daga watan ɗaya zuwa watan hudu na wannan shekara, muna da at least mut accident da ya ci rayuwa, ya ci rai, mutane suka rasu a kai, muna da kusan accident 1,119 a cikin January, that is January, February, March, April, kaga wata hudu kenan, watan hudu. To yanzu sai ka zauna ka zama alƙalin kanka a cikin, kamar yadda na ma bayani cikin wata ɗaya, mutanen da suka mutu hatsari a malaria sun kai 222, ko wanda suka mutu a corona sun kai 222 a Najeriya. To kaga ya nuna cewa maganar da ya faɗa din gaskiya ne. Yawwa.
To duba da cewar wannan lissafi da aka yi, lissafi ne wadda shi minista ya ce sakamakon rashin kyawun hanya. To ita ce hanyar nan, za a iya cewa su direbobi matuka mota da mu da muke hawa mun ina iya ganewa cewa hanya daga guri kaza zuwa guri kaza ba shi da kyau. Ku a matsayinku na waɗanda kuke kula da waɗannan shayefuna, wani ƙira kake da shi ko shawara ga direbobi musamman 'yan kasuwa da kuma masu tukin kai, wato private ya?
To kafin mun yi wani bayani, ina so mu gane cewa menene yake kawo hatsarin nan ne. Ko ba haka bane? Akwai ɗabi'un ɗan adam yana kawo hatsari, yanayi yana kawo hatsari, sannan kuma rashin lura da mota, that is mechanical, shi ma yana kawo hatsari. Amma idan ka lura da yanayi da mechanical na mota ɗin ɗan adam shi ke sarrafa su, to kusan 90% na wannan hatsari dan adam ne. To idan hanya ba ta da kyau, wa yake ga dan adam bai da kyau? Shi zai iya gane hanyar nan ba ta da kyau. To shi yasa aka ce hanya ne take kawo, hanya ne take kawo rashin kyawun hanya yake kawo wannan hatsari. Saboda kwaikwa idan hanya ba ta da kyau, idan baka bi ta hankali ba, dole za ka samu wannan matsala da sauransu. To rashin kyawun hanya yanzu kamar potholes, so da yawa za ka ga mota ta ɓaci akan hanya, babban mota da sai su fito da wuta ko wani garwashi, sai a dora akan kwalta, sai a kunna wuta ya nuna maka cewa akwai mota ta baci. To wannan kwaltan wutan yana nan yana ci a jiki haka, sai ka ga bayan lokaci kadan kwaltan ya mutu, ya yi rami da sauransu. To kaga irin wannan abu, shi yasa komai za ka gani tunda hatsarin akan hanya ake yin shi ba cikin daki ba. Warehouse suka ce wai wanda yake tsaye shi ke faduwa, wanda yake kwance kan aka ga ba zai fadi ba. So kaga hatsari dama akan hanya yawanci ake yin, sai kuma wanda Allah ya kaddara za ka ga mota ta taho, taya ta fitar ta samu mutum a cikin gida, wanda sai a shekara 2-3 baka ji irin wannan labarin ba da sauransu. To shine wannan abu, kiran da zamu shine direbobi su yi kokari. Akwai abin da ake kira caution sign, idan motar ka ta ɓaci a hanya ka tabbatar ka samu wannan caution sign din kasa, ba wai ka dauko ganye ko kuma ka kunna wuta akan hanya ka nuna mutane cewa motan ka ta baci da sauransu.
Shi wannan caution sign da ka kira ko ya yake
yana nan triangle, yawanci driver suke kiransa triangle ake kiransa, wanda zai nuna maka cewa akwai mota da ta baci a gaba
kuma ko a baya. Kuma tazar nawa daga ina zuwa ina ya kamata tsakaninka da motar da ta baci daidai ina ya kamata ka
je? Eh, at least zaka dan duba ko kaman irin mita 15 haka ko 10 wanda zaka saka ya nuna, ya zanto duk wanda ya taho kafin ya zo ya same ka ya riga ya samu ya tsaya kusa da wannan.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da Deputy ko Commander Murtala Shehu akan furucin Ministan Ayyukan Najeriya Babatunde Fashola cewa 'yan Najeriya na asarar rayukansu ta hanyar hatsarin mota fiye da coronavirus da wasu cututtuka. Muna godiya ga Deputy ko Commander Murtala Shehu, mataimakin shugaban hukumar Road Safety a jihar Adamawa, da kuma wakilinmu a jihar Adamawan Salisu Muhammad Garba. Yanzu a madadin su da daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Hailu Haile da ya haɗa mana sauti, Baba Yako makili ne daga nan Washington nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Adamur Jau, ce muna kira ga shugabanninmu da su jingine batun siyasa gefe don kari matsalolin da suka addabi ƙasar tamu, wanda kuma sun san su, domin sai da rai da lafiya sannan ake iya yin komai. To ina amfanin baɗi ba rai, Allah ya kyauta. Saƙo na gaba ya fito daga Kawu Miruwa Bajoga da Abdullahi Batura Bajoga, suka ce salam VOA Hausa, muna yi muku fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya. Da ƙarshe kuma muna addu'ar Allah ya sa sayo jiragen sama nan yaki da 'yan ta'addada gwamnatin shugaba Buhari ta yi, hakan ya zama wasu kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da muke ciki. Saƙo daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala ƙofar sabuwa, suka ce samun ɓullar cutar kwalara a dukkan shiyoyi 6 na birnin tarayya Abuja tare da samun asarar rayuka mutane sama da 60 abu ne mai tayar da hankali matuƙa. Da fatar Allah ya ba wa hukumomi ikon dakile ci gaba da yaduwar cutar. Saƙo daga Sani Muhammad Chindu ngwakarufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce salam VOA Hausa, ga halaka mutane 6 da sace mutane 13 da wasu 'yan bindiga suka yi a garin Dan Sadau da ke jihar Zamfara, abin takaici ne da Allah wadai. Allah, muna tawassali da sunayenka tsarkakku, ka kawo mana ƙarshen wannan lamari na kashe al'umma da sace su babu gaira babu dalili. Amin summa amin. Sai saƙo daga Ali Yahaya Jafar Guru da Ibrahim Lara Gafta tare da Isa Garu Lawali mai fili Taraba, suka ce salam VOA Hausa, muna fatan jiragen yaki da Najeriya ta siyo domin magance ayyukan 'yan ta'adda a faɗin Najeriya da ga musulun kawo ƙarshen matsalar. Amin. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Baballe a takaice, sama da mutane 100 sun mutu kana an kwashe wasu dubbai a inda suke a jihar Maharashtra, a cewar jami'an India, bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afka wa yankin ya haddasa ambaliya da kuma zaizayar ƙasa. Prime Minister India Narendra Modi ya ce ya yi matukan bakin ciki da rayuka da suka salwanta. Hukumomin India sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma dubo waɗanda suka tsira. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan saman zai ci gaba da zuba har wasu 'yan kwanaki nan gaba. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin yana kan hanyarsa zuwa kudu maso gabashin nahiyar Asiya domin haɗa kai da ƙawayensu akan ƙaruwar ayyukan soji da China ke yi yayin da annobar duniya ta coronavirus ke ci gaba da raunata yankin. Wannan wata ziyara ce mai ma'ana, Austin yana faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi a cikin jirgi zuwa jihar Alaska kafin ziyararsa ta Asiya. Ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin, a don haka babbar manufa ita ce ƙarfafa dangantaka.
To masu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu makeri da yake na gabatarwa, sai kuma Hailhail da ya bada umarni, kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.